miliyar ko biliyan 5,200 na sefa ne Prime Minister mai mukamin ministan kudi Lamin Zen ya bayyana cewa shudaddiyar gwamnatin ta ci a matsayin bashi galibi daga waje. Wani dan rajin kare haƙƙin dan Adam Abdu Idi na kungiyar FSCN ya ce bai mamakin jin wannan labari ba.
Bankin Duniya da Asusu Lamani na Duniya suna jan hankalin Niger basu daukan bashi. Kenan haƙiƙa wannan mu ba mamaki, mun san da haka nan ne. Duk ɗaya kasashen haƙiƙa na duniya suna daukan bashi, amma bashin da suke dauka dan ayi aiki wanda za a ga abin shekara 20, shekara 30, shekara 50. Ba a daukan bashi da sunan ƙasa ayi wasoso. Man mai yawa su shine suka yi wa'anga gwamnatocin da suka shure shekara 12 da wani abu.
Prime Minister ya tunatar da cewa miliyar 300 na sefa kacal ne ake bin Niger a shekarar 2010, wato a washegarin juyin mulkin da soja suka yi wa gwamnatin tazarce. Sai dai wani tsohon dan majalisar dokokin kasa Alunguni Gusman na danganta al'amarin da sauyin da aka samu a fannin tattalin arzikin Niger daga wancan zamani kawo yau.
A matsayin shi na dan banki na kasa da kasa, mai girma Prime Minister ya fi kowa sanin shi da cewa al'amuran tattalin arzikin Niger abubuwa ne wanda suka motsa sosai, sun yi hoɓasa. Don haka ba a kwatanta bashin Niger da lokacin shekara 13 da suka wuce da yau, ba su kwatantuwa, don saboda al'amura da kuma ayyuka na masu haɓaka tattalin arziki tsakanin wannan lokacin da yanzu sun ƙaru sosai. Kuma abubuwa ga sunan kowa dai ya gani da idanunshi ba. Akwai aiki wanda shi shahida hanyoyi da kafa kamfanoni da gina makarantu da sauran ma'aikatu na tattalin arziki da tattalin lafiya da sauransu.
Da yake amsa tambaya kan batun shirin gurfanar da mutanen da ake zargi da tafkata asa, Lamin Zen ya ce za su damka komai a hannun mashara'anta domin ta yi bincike. To amma wani matashin dan siyasa Shaibu Muhammad na cewa ba su da fargaba akan wannan kuduri.
Shugaban kasa Bazoum Muhammad ba ɓarawo ba ne, ba mace amana ba ne. Kan mutanen Bazoum su faɗi mushi, ɗan adawa sun sha faɗi mushi haka.
Ɓarawo ne ya kama mai kaya kuma ya ce zai mushi bincike. To wannan mai hankali ya za a yi fassara wannan abu? Su za su bincike na shekarun da aka yi 2.5 na shugaba Bazoum. To su in ba su mana bincike ba, mu za mu musu bincike na wata 1.5 da suka yi.
Kar a tahi allura ta tono galma.
A dangane da makomar tsohon shugaban majalisar dokokin kasa Hamma Amadu, wanne daga kurkukun da yake tsare ya tafi ketare a shekarar 2021 don neman magani, Prime Minister gwamnatin rikon kwarya Ali Muhammad Lamin Zen ya ce suna marhaban da duk wani dan Niger din da ke fatan bada gudunmuwa a lamuran da suka shafi tafiyar kasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.